أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a 28 da watan rabi'u na akhir shekara ta 1446 hijiriyya wanda ya dace da 1 da watan 11 shekara ta 2024 miladiyya bayan dogon hutu da muka yi na wannan halka mai albarka cikin wannan tattawa da muke karanta masu daraja sahih bukhari sunan abi daud da fiqh wanda muke saban sawa da kuma diya'ut tawil mun komo yau da izinin Allah da taimakon shi mu ci gaba cikin wannan karatuttuka muna fatan Allah madaukin sarki ya arzuta mu da ikhlasi ya bamu albarka cikin abin da muke karanta ya bamu ilimi mai amfani wanda zai amfanar da al'ummar musulunci da musulmai gabaki daya wannan shine darasi na 160 ina ga cikin sahih bukhari zan mu tashi 160 daidai zan mu tashi sabon kitab can baya mun tsaya kitabu na baya kitabu sujudul qur'an mun yi kitabu na sujada al-sujadodin al-qur'ani zan mu tashi sabon kitabu al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim kitabu na 18 kitabu taqsirus salah kitabu din da zai bayani kan qasrun sallah qasru ta sallah babu na farko karkashin shi al-imam yake cewa babu ma ja'a fit taqsiri baban da yazo bayani akan kasaru wa kam yuqimu kuma daidai kwana nawa ne mutun zai zamna hatta ya kasuru da zai kasaru al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala yake cewa wal murad bihi takhfifir ruba'iyya abinda ake nihi da kasaru shine sassauta sallah mai raka'a hudu ila raka'atayn ta koma zuwa ga raka'a biyu wa naqala ibn al-munzir al-imam al-hafiz ibn al-munzir da wani shi sun naqalto ijma'i ala Allah taqsira fi salati subhi cewa ba ayin qasrun sallah as-subah wala fi salati al-maghribi hakanan cikin sallan magriba yanzu ala sabilil misal anan gurin qur'aniyun ya za a yi su qasrun yan kalakato su yi qasrun as-subah ma kaga indai qur'ani ne ai bai ce ba ai qasru raka'a bi kawai ambatan kasarin yayi ba tare da bayanin ya za a yi ta baya kaifiyata take ba kenan har asuba sai su mai da ta su yi raka'a daya magariba su yi daya da rabi an magariba ba sun rasa ma yadda za su yi tun da dai rabi kawai ake yi to alqur'ani hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam su suke bayyana shi wa qala nawu al-imam muhiddin an-nawawi rahimahullahu ta'ala yake cewa zahabal jumhur ila annahu yajuzu al-qasru fi kulli safarin mubah jumhurin malamai sun tafi akan cewa qasru ta halitta cikin duk wani bulaguran da ya zama na halaka ne wa zahaba ba'd as-salaf wasu daga cikin magabata sun tafi ila annahu yustaradu fi al-qasri al-khawf fi as-safari an shartanta a cikin qasru sai in qasr bulaguran akwai tsoro bulaguro ne na yaki akwai tsoro wanda wannan sun ciro sharadin na aya al-Qur'ani da tace in kun ji tsoro wannan sharadin sun yi itibari da shi amma sauran malamai sun ta yakan cewa ba itibari da wannan sharadin kawai dan a lokacin ana cikin tsoron ne aka kawo sai aka yi wannan shi aka kawo wannan shi akwai shurud wanda ba itibari da su yace ila annahu wa ba'dhum wasun sun ce kawo hu safar hajjin sun ce sai bulaguro na haji za a ma kasar ko umara ko jihadi yana ibada kenan wasu sun tafi kan cewa sai bulaguro na ibada an amso daga Abi Hanifa da Sauri suka ce dukkan wani bulaguran da zai za a yi bulaguro sako na saban Allah ne ko na da'a Allah ne za a yi kasaru akan shi su haka suka tafi akai Abu Hanifa da Sufyanu Sauri al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisi na 1080 daidai hadisi na 1080 الإمام البخاري كتب حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو أوانة أنا آسم وحسين أن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر من زال الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يا زمنا قوانا قوم شاء ترين قصر yace fa nahnu idza safarna 19 qasarna mu ma idan mun yi balaguro kwana 19 zammi qasaru wa in zirna atmamna ibnu abbas yace in mun ƙara akan haka sai mu cika sallah sama da 19 hadisi na 1081 al-imam yake cewa haddathana abu ma'amar قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن ابي اسحاق قال سمعت انس يقول ناجي انس yana cewa خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه من هو تتاره da annabi sallallahu alaihi wasallam daga madina zuwa makka fakana yusalli rak'atayn ya kasance yana sallah rak'a biyu hatta raja'na ila almadina sai da muka komo zuwa madina fa qultu sai nace aqamtum bi makkah shay'an kun zamna kamar kaka a makka yace aqamna biha asharan kwana 10 muka zamna kaga can ya ce 19 nan kuma ya kawo 10 nan gurin al-Imam al-Hafiz Ibn al-Mulakkin rahimahullah ta'ala malami Ibn Hajar yace la shakka anna salata furid bi makkah babu shakku sanin kowa ne cewa sallah dai an shar'anta ta a makkah an farranta ta ne a makkah wal qasr kana fi sanatir rabi'a min al-hijra qasr ku ta kasance a shekara ta 4 bayan hijra bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga makka zuwa madina ya samu shekara 4 a madina aka shar'anta kasaru kama na ba halih ibn al-athir kama da al-imam al-hafiz ibn al-asir al-jazari ya abun nan yake kaito ya cikin sharhin shi na musnad yana da sharhi musnad al-shafi'i al-shafi'i fi sharhi musnad al-shafi'i al-imam al-shafi'i yana da musnad to musnad din nan al-imam al-shafi'i al-imam ibn al-asir mi an-nihaya fi gharib al-hadis wal athar shi ya mushi sharhi ya samu sunna ash-shafi'i fi musnad ash-shafi'i fi musnad ibn ash-shafi'i wa hadith ibn abbas haza hadith ibn abbas wannan bukhari ya huddo shi shi kadai daga ikrama a cikin ruwaya wata ruwaya a magazi yace aqama bi makkata 19 yawman ya zamna a makka kwana 19 nan sai aka hudda yawman kin cikon shi yana can wa fi ukhra lahu a wata ruwaya ta shi yace aqamna ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun zamna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai zo cikin maqamun nabi bi makka zamanul fatahi abu dauda ya huddo da ibnu majah da nisa'i ta hanya ubaidullah ibn abdullah da garreshi amma shi lafazin cayi aqama bi makkata 15 ya kusur kwana 15 ya tsaya yana kasaru abu dauda yace jama'a da dama suka rawaito shi tare da isqadin ibnu abbas babu ibnu abbas a cikin mana al-imam al-hafiz al-bayhaqi yace wa huwa sahih cikin al-kubra yace wa huwa sahih shine daidai waqtalafa an yi sabani daga ikrama da asim al-ahwal da husain iskarato shi daga ikrama daga ibnu abbas kwana 19 kamar yadda ya gabata haka ibnu majah shi ma ya huddo shi haka na al-imam tirmizi yace sahihi ne da lafazin cewa safara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam safaran fa salla 19 yawman rak'atayn annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bulaguro kwana 19 ya zamna yana raka'a bibi duka gabaki daya lafazin abu dauda ce 19 kwana 19 kamar yadda dai abin ya tabbata qala al-bayhaqi al-imam al-hafiz al-bayhaqi yake cewa wa yumkinu al-jam'u bayna ar-riwayat bi anna man rawa 19 yace abinda zai ayi mu hada kan wannan ruwayoyi shine cewa wanda kaga dukkan sabani na ruwaya a cikin kowane babi ana kawo ruwayoyi masu yawa a wani abinda anan an ambace shi can ba ambata ba ko can an hadu kaza nan ya saba kaza to sai a hada su a samu mahuta ba ai shi ku ba a hada a ƙaryata a ce kawo ƙarya ce da an hada da mustashriqun da ƴan shakku a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam masu suka kawo sai su hada su ce duk ƙarya ce su ƙaryata marawaitan su ce ko ibnu abbas yayi ƙarya ko abu hurairan ko wani wanda wannan halaka ce amma malamai suna hada magabata Allah musu rahama baihaqi ba ai ba littahi kamar nashi a sunanul kubra lam yu'allaf min as-sunan mislahu ba ai wallafa kamar tashi ba nan zai hada mana kan ruwayoyin yace yadda za a hada kan ruwayoyin shine cewa wanda suka rawaito kwana 19 sun lissafa har ranar shiga da ranar huta wanda suka rawaito kwana 18 busu lissafa ba ɗaya daga ciki da shiga da huta wanda suka rawaito kwana 17 su kuma busu lissafa ba na shiga busu lissafa na huta ba haka hadisin yazo a cikin fatahu makka kamar yadda yazo kyarar haka aka ambata kenan babu cinkaro da juna tsakanin ruwayoyin kaga nan gurin in bai maka wannan bayanin ba ya zaka iya ga bambancewa tahiyar dai bulaguran ɗaya ne wasu sun ce kwana 19 wani ya ce 17 wani ya ce 15 ya zaka gane ya za a hada kan ruwayoyin ga yadda aka yi amma hadisin Anas yace Bukhari Muslim ya huddo shi da Sunanul Arba'a kamar yadda yake cikin Hajjatul Wada dan saboda ya shiga Annabi sallallahu alaihi wasallam sabihat rabi'a zil hijja suba ta hudu na watan zil hijja ya kwana a muhassab ranar Laraba wa fi tilka layla ay tamarata Aisha a wannan daren ne ma Aisha tayi umara ta huto a asbar ran nan ita ce rana ta 14 yace to idan wannan ya tabbata ka gane wannan insha al-Imam al-Hafiz Ibn al-Mulaqin malamai sun yi sabani cikin bulaguran da yanwil iqama bi baladin li ajli hajatin mutunan da yayi bulaguro amma a garin da yake ya dalmin ya zai zamana saboda wata bukata da yake tunaninta wallahi alim najaha bayyana tabbas kin cikan wannan bukata ala 17 qaulan magana 17 akai akan mas'alar wanda ya tafi bulaguro wanda shi yana da tabbas kau kwana kaza zan yi shi wannan malamai sun tayi akan mazahib kin su amma wanda ya tahi mu a malikiya mun sani littafin malikiya cewa ko kwana nawa zakai in bakka da niyyar zama bakka da tabbas in zakai wannan zaman a wannan garin zakka ci gaba da kasar ko kwana nawa kai to magana ba dai bace ta mu muka sani wannan magana 17 ce ta farko yace bi wadi rijlihi fiha daga ya azu kafashi cikin garin sai ya ci gaba kawai da kasar ibnu hazam ya rawaito wannan daga ibnu jubair cewa iza wada atarijlika bi aradin fa atimma da ka azqahu ka a gari da sunan zama kawai cika sallah babu magana kasaru kasaru ta dan bulaguro ce wanda an ba shi rangwamen ya samu sauki cikin bulaguran shi wannan ibnu hazam yake toshe cikin al-muhalla daga sa'id ibn jubair magana ta biyu cewa bi iqamati yawmin wa layla in yayi ne kwana daya da wuni daya kawai ya cika sallah haka ibnu battal ya rawaito shi ma daga rabi'a yace huwa shay'un ba'id wannan abin yayi nisa saboda ibnu battal dan malikiya ne misali suhana uku salasufi ayyamu sun ce kwana uku magana a sa'id ibn al-musayyib ce a wata ruwaya rabi'uha magana ta hudu in yayi ne kwana hudu kaga wannan ita ce muka sani an rawaito ta daga malik da shafi'i da ahmad shima daga usman da usman wa rawa malik ya rawaito nan gurin wani sirri tsakanin mazahib guda hudu mazhabin al-imam malik ya yi taqarub sosai akan mas'alolin shi game da mazhabin al-Imam Shafi'i dan saboda dalibin shi ne yayi dogon zama a gurin shi mazhabin Shafi'i suna da tashabuh wajen usulin su da qawa'irin su da hukunce-hukuncen su duk wanda ya fahimci hukunce-hukunce na mazhabin Malikiya to yana da sauki ya fahimci na Shafi'iyya dan suna da kama sosai shi yasa ma zaka ga suna dokan tsakanin su ɗan gida ɗaya ne zaka ga littahi wani na fiqhun shafi'iyya ne amma ga dan malikiya ya mishi sharhi ko kuma ga fiqhun wannan ne malikiya ne dan shafi'iyya ya mishi sharhi akwai su diyawa kuma na fiqhu ne dan saboda me yasa saboda yadda suke da kusancin juna shi yasa galibi zaka ji an ce malikiya ta yi suka ji an ce da al-Imam Shafi'i dan saboda usulikin sa da qawa'irin sa suna kama da juna sosai sirrin kuma dan saboda dalibin shi ne ya jima sosai a wajen shi وعن عثمان رويتو daga عثمان ya rawaito daga Malik daga Ata'ul Khurasani annahu sami'a Sa'id ibn al-Musayyib yaji Sa'id ibn al-Musayyib yana cewa duk wanda yayi niyyar iqamatu arba'in niyyar kwana hudu wa huwa musafir yana dan bulaguro sai ya cika sallah daya ne daga cikin maganganun shi waki'u yake cewa Hisham ya ba mu labari daga Qatada daga Sa'id ibn al-Musayyib yake cewa idan ka tsaya kwana hudu kawai ka cika sallah mi malik yace wa zalika ahabbu ma sami'tu ilayya wannan shine abin da nake ya burge ni cikin ra'ayikan da naji kan wannan mas'ala abu umar ibn abdul bar yake cewa hafiz al maghrib wa dalla zalika ala anna sami' al khilaf yana nunin cewa malik ya san da sabani shi yasa yace ga wanda yake so ibn wahab yake cewa wannan shine mafi kyan abin da naji malamai basu gushe ba a garin mu haka suke aiki da wannan duk wanda yayi ne kwana hudu da dare lakin sai yana dan bulaguro ya cika sallah Abu Umar yake cewa akan wannan ne Shafi'i ma ya tahi kuma shine ra'ayin galibin dalibin Shafi'i da al-Imam Abu Sa'ur shi ma ita ce magana shi haka Ibn Abdul Bar ya bayyana ne cikin al-Istizkar sharhin Muwadda Malik Shafi'i yake cewa idza azma al-musafir idan dan bulaguro ya kulli niyya an yuqima bi mawdi'in ya tsaya a guri arba'ati ayyamin kwana hudu wa layalihin da dai rikin su akan masala ya cika sallah wala yahsubu min zalika yawm nuzulihi wa yawm za'anihi kada yilsa wa ranar shigowar shi da ranar tahiyar shi kamar yadda mai khalil ma a mukhtasar yayi wannan bayanin cewa ba zaka lisahi ranar shigowa da ranar huta ba zaka sata lisahi ba yace kaulu anhu laysa al fatwa alai amma yace wannan magana tashi da ya fada mazhabin mu ba kan shi muke fatawa ba. Imam al-Haramaini yace arba'atu ayyamin wala haza, kwana hudu da karin wani abu. Ibn Battal yake cewa wannan shine mafi inganci cikin wannan masaloli da muka ji. Yace in kana mu'tamadul wujud fi ma ya'mal fi baqil ahadith 19 wa nahwa waqtala fil mudda al-mazkura. Ibn al-Qasim yake cewa arba'atu ayyamin kamila, kwana hudu cikakku. Ibn al-Qasim dalibin al-Imam Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, wanda ya sama da shekara 20 yana kwasa fiqh wajen Malik. Qala anhu Isa, Isa kuma dalibin shi ne al-Imam Isa dalibin Ibn al-Qasim, yace wala yu'taddu bi yawmi dukhuli kada yi lisahi, ranar shigowar shi sai dai in ya tafi akan cewa Abdul Malik ibn Habib da Suhanunu da Muhammadu sun ce iza qama zamanu tajibu fihi 20, ko malamai wanda suna da sunaye daga an yi idlaqin su a mazhabi kowa san wa ake ne. Malikiya da Kayi sun ce qala Muhammadu, kaw Muhammad ibn al-Mawazi suke ne. Iza qama maqamu zamanin tajibu fihi 20 salatan militahin al-Mawaziyya, li annahu salla bi makkata 21 salatan. Azuwa karshen bayanin da ra'ayi na biyar yace shine mafi galibin, wa in yatahi akan sama da kwana hudu tace magana Dawud da Zahiri, magana ta shidda cewa in yayi ne kwana 22 sai ya cika sallah kamar yadda yazo cikin al-Mughni na Ibn Qudama. Na bakwai cewa kwana 10 an rawaito shi daga Aliyu da Hasan ibn Salih da Muhammad ibn Ali ibn Ja'far da sauransu. Na takwas cewa in yayi ne kwana 12, ga wanda suka nakalto shi nan shi ma Ibn Battal ya ce wala hujjata lahu fi basa da hujja kan wannan. Tasi'uha na tara kwana 13 shi ma an rawaito shi daga Auza'i kamar Ibn Abdul Bar ya hikaito. Na 15 yaman in yayi ne kwana 15 ita ce magana Abu Hanifa da daliban shi. Na 11 yaman in yayi ne kwana 15 an rawaito daga Laisu. Na 12 yaman in yayi ne kwa zama kwana 17 ne zai cika sallah ita ce magana al-Imam Shafi'i, dan saboda hadisin wancan da ya gabata Ibn Hibban ya inganta shi. Na 13 cewa kwana 18 kuma shi ne mafi ingancin mazhabin al-Imam Shafi'i duba da hadisin shi ma da ya gabata. Ar-Rabi 10 na 10 ra'ayi na 14 19 yawmin kwana 19 in yayi ne kwana 19 shi ne sahihin abinda ake rawaitowa daga Ibn Abbas kamar yadda ya gabata Ibn Ishaq ya kai to haka Tirmidhi yake faɗa. Na 15 ra'ayi na 15 in yayi ne ya cika kwana 20 zai cika sallah. A cikin shi akwai hadisin gazuwa na yakin Tabuka wanda Ahmad ya rawaito da Abu Dauda daga hadisin Jabir, haka Ibn Hibban ya inganta shi cewa in yayi ne kwana 20. Na 16 ya kusura hatta ya ati misra mil al-amsa, zai ci gaba da yin kasarin shi sai ya je wani gari, ya je birni daga cikin birane. Hasan al-Basri ya faɗi wannan aikato shi daga Ibn Abdul Bar ya hikaito daga gari shi. Na 17 na ƙarshe ya dulqum ya kusura mutlaqan, yayi kasarin shi kawai a sake ba lokaci, a sake ba lokaci yayi tayi ko wata nawa zai. Wannan an hikaito shi daga Malik da Abu Hanifa da Ahmad, kuma ɗaya ne daga cikin maganganun al-Imam Shafi. Kaga nan cewa yayi tayin kasar zuwa ko ina az zuwa kwanikai nawa, an nasaba shi daga cikin ahara na al-Imam Malik. Amma wanda ya san Malikiya wanda ake takaice littattafan da muke karantawa, kawai wannan kwana hudun zai sani. Mu sani ba cewa a cikin mazhabin Malikiya ma sabanin da yake da Allah yayi yawa da shi. Tsakanin malaman da suke cikin Malikiya, daliban al-Imam Malik sun yi sabani, haka wanda suka zo bayan su daliban su, haka wanda suka zo bayan su. To wannan maganganun da muke gani a cikin mazhabin Malikiya kan mu dauka cewa daga su babu wasu sune ra'ayin Malik, la a mas'ala dai sai kaga yana da ra'ayi 3, 4, 5 ko wasi ko wasu daga cikin wanda suka biyo bayan shi cikin daliban. To sai kasance su wannan sun dauko maka ne abinda ma alaihi al-fatwa, abinda aka tahi shi akan mafi inganci cewa shine Malikiya suke daukowa. Yace ɗaya ne daga cikin manganin al-Imam Shafi'i, kaga nan ma a wannan ra'ayin Malik yana tare da Shafi'i. Al-Imam al-Bagawi ya hikaito shi cewa shine ra'ayin mafi galibin malamai. An hikaito al-Imam Tirmidhi ya hikaito ijma'i akan wannan, yace qiyasi akan warad bihi akan abin da ya gangaro, saboda zahiri da ya ci gaba da zama akan sama da hakan kin da yayi kasar, dan saboda sahabbai sun tsaya a Ramu Hurmuz kwana 19 kuma suka ci gaba da yin kasaru. Anas tare da Abdul Malik ibn Marwan sun zamana a Sham 2 kuma ci gaba suka yi da kasaru. Umar da wanda suke tare da shi a Azerbaijan 6 suka yi a gazuwa a yaki kuma sun ci gaba da yin kasaru. wa qad tajja alaihim salihu wa rawal kullu baihaqi bi isnadin sahih du wannan athar kin zuwa ga sahabban nan baihaqi yake kai to sai a cikin as-sunan al-kubra da sanadi mai kyau yasa na muku bayanin cewa kubra ba ai kamar shi ba a cikin baban shi a cikin sunan al-imam mujallal wajen 10 ne a matani mujallal 10 ne a matani ba ai ba shi yasa ana bayanin basani da malaman hadisi suna bayanin as-sunan zasu ce lam yu'allaf mislah ba a kwatan kwacin shi ba as-sunan al-kubra na al-imam al-baihaqi zai kawo maka duk cikin mas'ala zai kawo maka hadisan dake kalkashin ta na manganin sahabbai da manganin tabi'ai ya tace maka mafi inganci ya tace maka ba karamin aiki yayi ba a cikin al-kubra Allah mashi rahama da yin kai nan duka ya hikaito wannan da sanadi kyakkyawa me yasa suka ce dan saboda abun wancan wanda suka ce kwana 19 annabi yana kasaro wancan sun ce kwana 15 wancan sun ce kwana kaza kuma ga sahabbai sun yi kaza kenan za a fahimci cewa ba haddadewa bane ba tahadidi bane dan da tahadidi ne da yayi bulaguran da yayi sama da haka ma da ya ci gaba da kasar aiki ne mujarradin aiki ba a takaice hukunci akan shi malaman usulul fiqh sun san da wannan aiki ba a takaice abu a iyakance shi akan wannan abu sai dai inda furici magana ce wannan ita ce a ce wanda yayi kasar ya takaita akan kaza daga wannan ne da magana ta tashi amma a aiki wani ma in ya kawo abin da ya wuce wannan sai a amsa ya zo cikin hadisin ibn yace a cikin hadisin ibn abbas abinda ke cike na fiqhu abinda al-imam malik ya tahida abu hanifa kuma shine ɗaya daga cikin maganganun al-imam shafi'i cewa duk wanda ya kasance a garin makiya kuma yayi niyyar ya tsaya yace iqamatu muddatin niyyar tsaya wasu kwanakai zai cika sallah cikin kwanakan da ake yin kasaru dan saboda bai san yaushe zai tahi ba babu tabbas in yaushe zai tahi ibn al-qasar yake cewa wal qawlus sani magana ta bi ta shafi'i ta saba ma manganin fuqaha'u cewa in kana al-muqimuna bi daril harb idan wanda suke zamanin a garin yaki ne suke sai su yi sauraron komawa cikin kowane wuni fa innahu yujuzu lahum siyaha lit tagare su yi kasar har zuwa kwana 17 ko kwana 18 idan sun wuce wannan miqdarin sai su ci gaba da cika sallah yayi hujja da kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a hawazin wannan muddar kuma yana cika sallah haka yazo cikin al-majmu' na al-imam an-nawawi wa qaulul awwal al-muwafiq lil fuqaha'i awla ce amma magana ta farko da ta dace da maganganun malaman fiqhu ita ta hidacewa ya anna iqamatu man kana bi daril harbi saboda tsayuwar wanda ya tsaya a garin yaki laysat iqamatun sahiha ba tsayuwa bace lahiyayya wannan tsayuwa ce wanda yana jiran fatahi ya samu bai san ba lokacin da zasu koma an rawaito daga Jabir cewa ya tsaya a Tabuka kwana 20 yana cika sallah Umar ya tsaya a Azerbaijan wata 6 yana cika sallah kuma yaki ne yake haka Anas a garin Nisabur shekara 2 yayi yana cika sallah jama'a da dama dandazo cikin sahabbai haka suka kasance suna cika sallah watanni masu yawa kenan wannan yake ba ma mutum sanin cewa matukar mutum yana karatu zai gane mazhabin wannan namu ba anan ilimin kadai takaita ba in ka ji wasu mazahibi kin ko ka ji wani bayanin da ake yi zaka san cewa kowanne yana da hujjoji yana da dalilai illa iyaka malaman fiqhu kowa na dauka ne daidai gurgurdan yadda ganassin da yahi nutsuwa da shi yahi gamsuwa da shi nasar kin ibn battal Allah mashi rahama ya kawo su sosai a cikin sharhin shi na sahihul bukhari babe na gaba babe na biyu al-imam yake cewa babu salati bi minan baban dake bayanin sallah amina al-imam al-hafiz ibn hajar yace fi ayami rami yana nan cikin kwanakan giwa al-imam al-bukhari nan bai ambaci hukuncin mas'ala ba saboda sabanin mai kwari ne wa khassa bina bi zikir yake banci mina da ambato dan saboda ita ce gurin wadda a wannan abin yake akuwa a gare ta tun can daren dama malamai salaf sun yi sabani kan tsayuwa amina shin wanda ya tsaya zai yi kasar ko zai cika sallah ala anna al-qasru bi hali safri aw lil-nuski saboda sabanin shine shin kasarun da za a yi saboda kana bulaguro ne ko kuma dan kawai aikin hajji ne malik ya zabi na bi cewa kasar amina kawai ana yin ta ne dan aikin ibada dan aikin hajji ba dan bulaguro ba ko ba dan bulaguro bane kai ko ɗan makka ne kenan kasarun za su amma da hawi ya biyo bayan shi da cewa da a ce haka ne lakana ahlu mina yutimuna da ɗan mina cika sallah za su babu wanda ya hudu wannan kwa wasu daga cikin malikiya suke cewa laulam yajli ahli makkah qasr bi mina la qala lahum annabi sallallahu alaihi wasallam da a ce ɗan makka bai halitta ba su yi qasr amina da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu suka sallah bai kasance ba tsakanin mina da makka bai kai gurin da za a yi qasr ba sai yayi nuni akan cewa qasrun nan dan ibada ne ake yin ta sai a bada amsa kan cewa Imam Tirmidhi ya rawaito daga Imran ibn Hussein cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bi makka raka'atayn, ya kasance yana sallah a makka raka'a biyu, yana cewa ya ahla makka atimmu fa inna qaumun safarun, ya ku ƴan makka ku cika sallah, mu ƴan bulaguro ne, kamar ya san cewa barin sanar da su a Mina dan saboda ya sanar da su a makka. Sai ya ce wannan ko magana mai rauni ce, dan hadisin ruwayar Ali ibn Zaid ibn Jud'an ne shi kuma dha'ifi ne, da a ce ya inganta da kissa ta kasance cikin fatahun makka, kissan Mina ku a cikin hajjatul wada aka yi ta. Hadisi na 1082 al-imam yake cewa haddathana musaddad haddathana yahya an ubaydullah qala akhbarani nafi an abdullah qala, yake cewa sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam, nayi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi Mina amina raka'atayn raka'a guda biyu, wa Abi Bakar wa Umar, da Abu Bakar da Umar, wa ma a Usman, haka nan tare da Usman, sadra min imaratihi, harko harkon shugabancin shi, summa atammaha, sannan ya cika ta, kamar yadda adabu ake cewa wannan kin sadrul islam, harko harkon musulunci, nan ma'ana nihin harko harkon shugabancin shi. Hadisi na 1083 yace haddathana Abu al-Walid qala haddathana Shu'ba anba'ana Abu Ishaq qala samitu Harith ibn Wahab qala sallabi nan nabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana sallah, amanu ma kana, mafi amincin lokacin da yake kasancewa bi Mina amina raka'atayn raka'a biyu, kenan dan yayi nunin cewa raka'a biyu da ake amina ba dan saboda tsoro bane, ba dan saboda khaufu bane, kawai haka nan ne ake yin ta a lokacin da muke kowane lokaci aminci ma cikin zaman lahiya. Annabi alayhi salatu wasalam ya mana raka'a biyu amina. Hazal hadis akhrajahu Muslim, wannan hadisin al-Imam Muslim ya huddo shi, akwai na 1084 haddathana Qutaiba qala haddathana Abdul Wahid عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان عثمان بن عفان رضي الله عنه يا من صلى بمنى أمنى أربع ركعات ركع هدو فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه سيأكا قياما عبد الله بن مسعود وانا أبو فاسترجع يتي إنا لله وإنا إليه راجعون ثم قال سننسي يتي صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ناي صلى تارد منزع الله صلى الله عليه وسلم أمنى ركع بيو وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين حكى تارد أبو بكر مكي ركع بيو وصليت مع عمر بن الخطاب حكى تارد عمر بن الخطاب شما ركع بيو يتي فليت هزي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان يتي nayi da na sanin a ce raka'a biyu rabona na raka'a hudu karbabbu, raka'a hudun wannan gwada raka'a biyu wanda suka kasance karbabbu, ma'ana wannan hudun da yayi su bisa kuskure da biyin yayi wanda suka kasance karbabbu, wanda su ne suka dace da sunna, da yahiye mishi gami da hudun wanda cika sallah ba sunna bace ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, haka nan ta Abu Bakar, haka nan ta Umar, shi yasa yayi istirja'i saboda yana ganin kuskure ne. Wannan hadisin na farko ma'ana al-Imam Muslim ya huddo shi a cikin wata ruwaya, yace daga Habs ibn Asim daga Ibn Umar yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da mu Amina, sallar dan bulaguro, haka Abu Bakar, haka Umar, haka Usman shekara biyu shugabancin shi, ko kuma yace shekara 6 na shugabancin shi. Abu Dawuda ya rawaito a dayalisi cikin musnad din shi daga Zam'a daga Zuhuri daga Salim daga Ibn Umar yace salla Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi Mina salatu safar raka'atayn, Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah Amina, sallah ta dan bulaguro raka'a biyu, sannan Abu Bakar, sannan Umar bayan shi raka'a biyu, sannan Usman, haka nan sannan dada bayan haka Usman, sai ya ci gaba da cika sallah kamar cikin musnad na Abu Dawud da Dayalisi. Hadisi na biyu na Shu'ba, sai ga hadisi na uku nan gurin dukkan su mun ji abin da suka faɗa, yace idza arafta zalika, idan ka san wannan, fal ijma'u qa'imun ala anna al-qasr bi Mina, ijma'i yayi tsaye akan cewa a Mina kasaru ake, wa arfata hukumul hajjul afaqi, haka nan da arfa hukuncin dan haji da wanda yazo daga wasu sasanni wanda tsakanin shi da tsakanin gurin ya kai bulaguran kasaru, a wajen Malik cewa dan haji wanda yake aikin haji zai yi kasaru a cikin su duka biyin da arfa da Mina, haka a mutanen arfa suke aikata a Makka, haka nan a Mina kuma suna cikin kasaru. Hujjar shi cewa at-tamassuku bi ahadithil bab, ruko da hadisan dukkan wannan baban da aka kawo, haka al-Imam an-Nasa'i ya rawaito daga hadisin Anas haka cikin musna ibn abi shayba daga hadisin ibn umar da abi juhaifa daga qasim da salim suke cewa as-salatu bi mina qasrun salla a mina qasr ake haka ibn umar ya rawaito ce shi aka rawaito cewa yana cika salla amma idan ya huta mina kuma sai yayi qasru kamar yadda zu al-musannaf na abubakar ibn abi shayba kala yake cewa malaman fiqh sun yi sabani cikin sallar dan makka yayi amina sallar dan makka da zai amina sai malik yake cewa zai cika salla a makka amma amina sai yayi qasru haka ahalu mina su ma su cika salla amina in sun je makka sai su yi qasru sai sanya wannan guraren kebantattu ne ga masu su al-imam malik li annahu sallallahu alaihi wasallam ma qasru bi arfa dan saboda lokacin da ya takaita akan arfa lam yuzmin marahi bai bambance ba da ke bayan shi bai ce ba ya ku ɗan makka ku cika salla yana nahin a arfa wannan kuma guri ne da ake buƙatar bayani ga ibnu umar bayan shi shi ma yake ce ma ɗan makka ya ku ɗan makka ku cika dan saboda mu bulaguro muke haka nan bi shari'a aikata a makka dogon bayani da malamai suke kawowa na sabani kan mas'ala wannan malamai sun yi sabani akan bulaguran da ake yin qasr a cikin shi Abu Hanifa yake cewa da malaman Kufa da daliban shi da malaman Kufa an rawaito daga Abdullah dan Mas'ud cewa qallu salasta ayyam fi qarancin shine kwana 3 da dalilakin su sayril ibnu mashal aqdam tahiyar raqumma da tahiyar ta kafahuwa tahiyar kwana 3 da wannan kaga dai suka iyakance suka kirdige da yanzu aka ce tahiyar kwana 3 in a mota ne an a jirgi ne aka ce he an yi kwana 3 za a yi qasru to sai suka ce tahiyar dan kafa ko kuma tahiyar ta raqumi Abu Yusuf yake cewa biyomen tahiyar ta ta kai ta kwana 2 wasu suka ce zuwa na kwana 3 shi ma wannan duka masail ne wanda malaman fiqhu a babukan su suna tattauna su yace wal mas'ala mahallu bastuha bayan ya ka dogon bayani yace mas'alar gurin shin hada bayani akan talattahan kutubul khilaf al-imam al-bukhari ya kulla babi akai anan kusa insha Allah ta'ala kamar yadda zai zo kuma ba hadisi uku bane uku ne an karanta shi mana salla bin annabi sallallahu alaihi wasallam amanu makana mun karanta shi mana amanu makana mafi amincin da ya kasance hey babu na gaba babu kam aqama annabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatihi baban da ke bayanin daidai gurgurdan kaka annabi alaihi salatu wassalam ya tsaya a abin nan kin shi a hajjin shi al-imam ibn hajar yace wal maqsud bi hadhihi tarjuma abinda bukhari yake nihi da wannan tarjuma bayanu ma taqaddama shine bayanin abin da ya gabata min anna al-muhaqqiq fihi an-niyya cewa abinda ake tabbatarwa shine niyyatul iqama niyyaz zama hiya muddatul muqam bi makka shine mudda ta tsayuwa a makka kahin ya hutar zuwa mina zuwa arfa shine kwana 4 wanda ake game a gama ake gama su dan saboda qaddama fi rabi ya gabato ne a rana ta 4 wa kharaja fi samin ya huta ana 8 sai yi sallah guda 21 daga harkon zuhuru rabi rana ta 4 a zuhur ta rana ta 4 zuwa zuhur ta kwana na 8 abinda yake nihi wasu suka ce muddatu iqamatihi muddat da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ila anna tawjuhu ila madina cewa fuskanta shi zuwa ila an tawjaha ila madina har zuwa lokacin da ya hutaita shi zuwa wajen madina shine kwana 10 kamar yadda zuwa cikin hadisin Anas wa in kana lam yusari didda al-imam bai bayyana kyarar ba cikin hadisin ibnu abbas da gaya abun sai dai abin da ya abkun ta fuskar wannan ake gane abin da ake nihi hadisi na 1088 al-imam yake cewa حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي ابي العاليه البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال yake cewa qadiman nabi sallallahu alaihi wasallam sahabuhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabato da sahabban shi li subhi rabi'atin da asuba ta kwana na 4 yulabuna bil haji suna talbiya ga haji suna labbaik allahumma labbaik fa amarahum an yaj'aluha umratan ya umarce su sanya ta umara illa man ma'ahul hadi sai wanda yake tare da shi akwai hadaya yace taba'ahu ada'u an Jabir, ada'u yayi mishi mutaba'a daga Jabir. Wa aka yi ma mutaba'a? Ina Jabir kin yake? Taba'ahu ada an Jabir, ina Jabir? A cikin sanadin nan akwai Jabir? Babu Jabir a cikin nan. Karshe? A'a, ai anan kin ne muke tambaya. A karshen da aka ce taba'ahu ada'u an Jabir, aka ma mutaba'a wajen ruwaya hadisin, amma sai zamana shi daga Jabir, Jabir sahabi kenan. Tunda aka ce Jabir, aka kyale Jabir sahabi kenan, ana nihin, yana nihin Jabir ma ya rawato hadisin nan daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Abul Aliya ya zamana yayi mishi mutaba'a, sai dai shi daga Jabir ya rawato hadisin. Wa qala ibnu abi sufra yake cewa hadzal hadisu, wannan hadisin ya dullu, yana nuni ala annahu man aqama 20 salatan, ya kusa cewa wanda yayi zamna sallah guda 20 zai kasaru. Li annahu sallallahu alaihi wasallam, ya saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam sallah fi rabi, yayi sallah a rana ta hudu da azhar da al'asr har zuwa rana ta takwas, wa lam yutimma, bai cika sallah ba. Kaga shi yasa malikiya suka ce ba zai lissafa ranar shiga da ranar huta ba, ga hujjar sa. Wa huwa hujjatun ala ibn al-majishun, hujja ce akan ibn al-majishun, shi yanda yake sabanin haka da sahanunu, cikin wata magana shi cewa wanda ya tsaya kwana sallah 20 zai cika sallah. Wa zahaba Malik, al-Imam Malik, wa Shafi'i, da Shafi'i sun ta kunga da Malik da Shafi'i, da Abu Sawr, ila anna man azama ala iqamati arba'ati ayamin, cewa wanda yayi niyya, ya kulli niyya ta kwana 4 da dalilin su, zai cika sallah, ba zai kasaru ba. An rawaito irin wannan daga Abdullah dan, daga Umar da Usman. Hujjan masu wannan magana shine Ala ibn al-Hadrami, wanda ta gabata cewa ya sanya ma dan bulaguro lil muhajir, wanda yake muhajiri, bayan ya gama aikin hajjin shi salatin kwana 3 sun mai izduru, sannan sai ya tahiye shi. Mun sani cewa hujjar Malik akan cewa kwana 4 istinbadi ne kalkashin nassi, ba hadisi zaka ga kyarara ba, inda Annabi ya ce wanda ya cika kwana 4, wanda ya cika kwana 4 ya cika sallah, in zai kwana 4 ba nassi bane kyarara. Inda wanda ya kasance mutum bai san ba usulul fiqh, zai sha wahala wajen durke istinbadin kalkashin nusus. Shi kawai zai ga cewa hujja nassi dole sai ka ga hadisi kyarara, ko kuma kyarara sai ka ga aya kyarara, wannan sai ya zamana hanyoyin da ake daukan dalilai akan su wajen guda 12, kai kawai biyin wannan kake kallo, shine nassi kyarara na aya ko hadisi, wanda ko na so shi hanyoyi ne wajen guda 12 wanda ake daukan wannan akan su. Wannan yana daga ciki. A nan gurin ba hadisi bane kyarara, amma su al-Imam Malik yawan suka tai akan wannan mazhabin, kuma shine mai kwari kan cewa duk wanda ya cika kwana 4, mun sani cewa wanda yayi hijira, yayi daga Makka zuwa Madina, ya komo ya zamana, ya koma dan Makka zama zunubi ne, ya bata hijirar shi. To amma in bulaguro ya kawo su Makka, mi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su dama su yi kwana 3, ana 4 su koma. Kenan yake nuna cewa mutum idan ya wuce daga na hudun wannan, hukuncin shi kawai ya zama na dan zaman gida ne. Dan inda a ce cikin ukun wannan sun zama na ɗan zaman gida, da ba za a ba su wannan dama ba dan bata hijirar su ne. Shine kalkashin wannan ne suka yi istinbadin shi. Wala tasdudun summa abaha salas ba'da qada'in nuski, fatabayyana ayna ayama musku fi safarin la iqama, sai ya bayyana cewa kwana 3 nan a dan bulaguro ne mutum yake, ba zaman gida ba. Iza law kana farqu salas safaran, yace dan sabadda da a ce abinda ke sama da 3 nan bulaguro ne, da bai hana su ba game da haka, sai yayi nuni akan cewa annahu iqamatun wa wajaba, wannan zama ne kawai, ya zama na tilas. 3 wannan sune bambanci tsakanin zaman gida da dan bulaguro. Daga 3 wannan babu hujja ga wanda ya nura game da zaman Annabi alaihi salatu wassalam, lokacin da ya shigo Makka da zuwa lokacin da ya huta Mina. Wala ila sadrihi ila al-Madina, haka da lokacin da ya tafi zuwa ga Madina, yace li anna Makka laysat birar iqama, saboda Makka ba gurin zama bane. Wala li ahad min al-muhajirin, haka nan ba gurin zama bane na kowa daga cikin muhajirai. Wannan shine hujjarsu, shine dalilin su, wanda wannan shi yake sa muke da niyyar bana kamar yadda muka yi bayani zanni muhadarat da daurori akan usulul fiqh da qawaidul fiqhiyya da hamma takharijul furu' ala al-usul na mazhabin malikiyya mutun zai kasance san daga ina ina makama abin take ina yadda wangakin sai idan kai ta furu' furu'a kadai littattafan furu'a kadai muna ji ana cewa furu'a me ake nihi da furu'a kawai furu'a a ce wanda ya aikata kaza hukuncin shi kaza wanda ya yi kaza hukuncin shi kaza wanda ya yi kaza ko littattafai cikin ɗakin nan ka sauke da furu'a ba malami sunanka ba musa dauke ka malami ba wannan ittifaqin malami in dai furu'a ce dan saboda a har yanzu kana zamanin ci ma zamanin ne sai an baka abinda aka baka ne zaka yi aiki da shi amma ina ake dauko abin yadda ni ma an aka bani wata ka'ida zan rike ta yadda wata mas'ala ta zo ba he na jira ba nace mai risala ne askari mai muktasar ya ce kaza duba da wannan ka'idar da aka bada da wannan qawa'idkin da dawabitkin na mazhabin malikiyya zakka san menene makamak ina makama abin take ittifaqi ne haramun ne wanda furu'a kadai yayi ya kasance har abada bai zama mujtahidi cikin mazhaba ko ta mazhaba su ba zan can mazahib gaba daya ba to furu'a dole sai an gama ta da wannan usul din mutun yake gane ina aka ba gaba ina ake yaya suke dauko hukuncin su me kaidodin su menene abune wanda sun aza shi ko wanne sun aza tubalin shi kuma mafi karhin mazahib shine mazhabin al-Imam Malik kamar yadda malamai suka tabbatar ina ganin zan mu takaita ku baban hadisi ɗaya ne ko ko shi ɗaya ne ko yawa to yayi ka babe na hudu ne ko kami kusarus sala sai nan kamar da wani hadisi nake gaba na uku ne muka yi yawa na uku ne hadisi ɗaya ne cikin shi yawa to nan zan mu takaita abinda muka faɗa dai ji Allah ba mu radan shi na kuskure Allah ya zaha zan mu karanta wannan ina ga an muhimmance shi wannan littafin da muke karantawa a ƙarshen darasi ina ga mun dan rarraka na asar na 57 an hakaito daga Ahmad ibn Abdullah al-Haffar qala rayyat ibn Ahmad ibn Hanbal yace ra'aytu kay ra'aytu Ahmad ibn Hanbal fi an-nawmi yace naga Ahmad ibn Hanbal cikin barci fa qultu nace ya aba Abdullah ya kai baban Abdullah ma fa'ala Allah bika me Allah ya aikata da kai qala sai ce habani wa abani ya bani kyauta kuma ya bani wa qarrabani ya bani kusanci wa adnani ya ƙara kusanto da ni da shi qultu sai nace a Sheikhu Zamin Ali ibn al-Muwaffaq wannan tsohon gurgu Ali ibn al-Muwaffaq ya Allah ya aikata da shi ma sana Allah bik ya Allah yayi da shi qala sai ce as-sa'atu taraktu fi zirdarin yurid al-arshi yanzu muka rubu da shi yana yani wajen al-arshi ne nayi wannan wajen ga wani tsoho ne yake tambayawa wanda ya san shi kuma ya rasu sun yi lokaci tare da Imam Ahmad ibn Hanbal yake tambaye shi da halin wancan tsohon duka wannan alama ce ta cewa kyakkyawan karshe magabata galibi dai sun rasu zaka ga ana musu irin kyakkyawan mahalikin wannan wanda yake kyakkyawan mahalikin mutum ne na Allah waliyin Allah ne haka nan su mahalikai ne na tabbas wa ru'ya da Awan ibn Ali ibn Hammad ba da mautihi bi 25 sana fil manami an ga wannan malamin da Awan ibn Ali ibn Hammad bayan ya rasu da shi rasuwar shi da shekara 25 aka ganshi a cikin barci wa alaihi siyabun shadidatul bayad a jikin shi da kaya masu tsananin hori wa imamatun maliha da rawani mai kyau huskar shi kuma haske yana ta tashi sai ya riki hannun wannan wanda ya ganshi ya jiya shi cewa su tayi sallar juma'a sai ya ce ya sayyidi ya kai shugabana mai Allah ya aikata da kai ya ce arattu alallahi 50 marra na bujiro wajen Allah madaukakin sarki so 50 fa qala li ayi shay'in amilta mi ka aikata qala sai yace qira'atul qur'ana na karanta alqur'ani wa qira'atu kuma na karantar da shi fa qala li sai yace ana atawallaka to ni zan jibici lamarinka Allah yace ni zan jibici lamarinka wannan yana bayani ne akan aikin shi shine karantar da qur'ani da hafazar da shi sai Allah madaukakin sarki ya mishi wannan gatan